Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukeri. Wani guda bayan gargadin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zai sauya manufofin Amurka matukan Isra'ila bata gyara halayenta na yaki ba. Isra'ila ta dauki matakin bada damar kai agaji tare da sanar da korar wasu jami'ai guda biyu dangane da harin da aka kai ta sama da ya halaka ma'aikatan jin kai na kasa da kasa guda bakwai a Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fitar da ke sanar da kammala bincike kan lamarin da ya faru a ranar 1 ga watan Afrilu, rundunar tsaron Isra'ila ta sanar da koran wani kwamandan birgediya da mataimakinsa. An kuma tsawata wa wani birgediya janar, kwamandan runduna, kuma shugaban rundunar kudu. Ma'aikatar tsaro ta Isra'ila IDF ta ce jami'an basu gane cewa motoci guda uku da suka kai wa hali na wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa ta World Central Kitchen WCK bane, sai suka dauka wani dan bindigar Hamas ne ya labe a cikin motocin. A tabakinsu, waɗannan hare-hare sun saba wa dokoki da ka'idojin aiki na ma'aikatar tsaron Isra'ila. Da yake magana a filin saukar jiragen sama a jiya Juma'a kafin ya baro birnin Brussels, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton bincike da IDF din ta gudanar, kada za ta ci gaba da tattaunawa a kai tare da jama'an Isra'ila da kuma kungiyoyin jin kai. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da aka kai a jiya Juma'a a birnin Saprosia da ke kudancin Ukraine ya kashe akalla mutane uku, kana ya lalata gidajen fararen hula da wata masana'anta a cewar gwamnan yankin. Abin da ya faru a harin na yau shi ne, da farko wasu makamai masu linzami guda biyu aka harbo, kana daga bisani bayan mintoci 40 an kai wasu hare-hare a wannan wurin dab da lokacin da ma'aikatan ceto da 'yan sanda suke aiki, inji Ivan Vedrov yana fada a talbijin kasa. Rasha ta kuma kai hari ta sama a jiya Juma'a a yankin Kharkiv da ke kudu maso gabashin Ukraine, a cewar kafafen yada labaran kasar da kuma jami'an yankin. Sai dai nan da nan ba a samu rahoton asarar rai ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kira ga kasar China da ta magance matsalan karfin masana'antunta, ta yi kuskure ma kan harkokin cinikayya da samar da kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da Amurka. Amurka na buƙatar kyakkyawar alaƙar tattalin arziki da China wanda zai zama amfani ga ɓangarorin biyu. Yellen ta faɗi hakan ne a wani jawabinta a birnin Guangzhou da ke kudancin China mai yawan masana'antu. Amma kyakkyawar alaka na buƙatar adalci ga kowa a fannin kamfanoni da ma'aikata ga kasashen biyu. Yellen ta gana da ƙaramin Premier China He Lifeng da wasu manyan jami'an babban bankin ƙasar a jiya Juma'a. Yayin taron, Yellen ta faɗa wa jama'an na China cewa ƙarfin masana'antunsu, musamman ɓangaren makamashi mai tsafta, na yin barazana ga motocin da Amurka ke ƙerawa masu amfani da hasken rana. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya zagaya a gadar Francis Scott Key da ta ruguje a birnin Baltimore, inda ya yi alkawarin gwamnati za ta tallafa wajen sake gina wannan gada da kuma sake bude tashar ruwan Baltimore ta fara aiki baki daya. Na zo nan na faɗa muku cewa ƙasar kuna tare da ku, kuma da gaske nake, inji Biden. Za mu yi duk mai yiwuwa mu sake gina wannan gada cikin gaggawa. Gadan ta ruguje ne da sanyin safiyar ranar 26 ga watan Maris, yayin da wani jirgin ruwan da kun kaya ya samu daukewar wuta, kana ya yi karo da gadar. Nan da nan wani bangaren gadar ya karye ya kashe masu aikin gine-gine guda 6 da suke aiki a kan gadar. Shugaban ya ce ya jajirce sosai wajen ganin waɗanda suka haddasa hatsarin za su biya kuɗin gyaran ɓarnar da aka yi, sannan kuma za a musu hukunci kamar yadda doka ta tanadar. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran ya yi gargaɗin cewa zaratan dakarunsu za su ladabtar da gwamnatin Yahudawa. Lamarin da ya ƙara yin barazana ga Isra'ila kan halin da ta kai ta sama da ta kashe 'yan ƙungiyar guda bakwai ciki har da janarori biyu na Iran a farkon wannan mako. Harin wanda ake dangantawa da Isra'ila ya lalata sashen ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke ƙasar Siriya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Oh, yeah.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no gon ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya da barka da sallah ga kaka kura da kaka shir hasufin wata
wanda za a yi a mako bai zuwa
wurin litinin to ka san amurkawa abin nan jihohin da ake rataba za zai
saura kwana biyu ke nan ma
saura kwana biyu to ana maganan cewa amurkawa miliyan 32 za su yi tafiya
saboda kallon wannan
abin kallo su je jihohin waɗansu su bi ta su tuka motoci waɗansu su shiga
jirgin kasa
jiragen sama da dai sauransu to ana maganan cewa an jera wajen jihohi 10 da ake kyautata cewa za a samu cinkoson fasinjoji a waɗannan lokacin to ana ba da shawaran dai ana ba matafiya shawara abin da za su yi don kare kansu a lokacin da idan damu muna yara ana cewa wata ya kama rana idan wata ya kama rana a lokacin abin da za su yi don kare idanunsu don kare tafiya ana magana cewa kamar daga ɗan lokacin ana faɗan wannan shine zai kasance mafi tsawo tun daga shekara ta 2009 wanda zai ɗauki lokaci
kafin ina tunawa ina nan ai an taɓa yin irin wannan wanda duhu ne amma ba
aka ba mu aka rarraba mana wani gilashi a nan
bakin gilashi
da su daula da muka fita muka je muka ɗauki hotuna da shi to ana faɗin cewa idan dai ba kana da wannan tabaran ba ba za ka gan shi ba sosai ba za ka gan abin da yake faruwa ba sosai amma a can inda za su tafi duhu za a yi dindin abin da zai kai su kenan kaje kaje kuma aka ce duk gidaje ka san masu bada gidajen su ai haya din ne Airbnb
eh haka
an dauke hotel duk an
duk ya cika
an yi buki wadansu abota su
ba ta saka su je jiya kuli zuwa sallan ku
to kuma to ni ona na cikin jere zai wadanda aka to Allah mai iko kenan duk da haka dai akwai wadanda suke cewa babu Allah duk da wadannan
wato wai inda yawancin rai
zaka ga abubuwa
daga mun ga da baya to Allah da fe mu da ganin wannan
kuma da ba na ga ba ga bayan shi kuma gashi ko kuma New York sai aka dan muku girgizar kasa
eh wallahi
jiya to Allah ya sa ta zo da sauki dai an faɗa cewa in ma kana yawo ne in ba kana cikin gidaje
ba
za ka ma ba za ka ji motsin ba ma
haka
to Allah ya ci gaba da kiyaye mu
amin sun amin
to baba kamar yadda muka saba bari mu je zangon gaishe za mu mika gaisuwar fata alheri tunda dai ana daga an kusa sallah bari mu ce da barka da sallah
mu hada
baki yawa ba hada baki daya ga Alhaji Abdulkarim kafinta mararraba kankara mallin fashi da Alhaji Abdulkarim da yau sai Malam Abdulmajid ya bagi a ofishin jakadanci na Amurka da Alhaji Amiru Abdulmajid da tsohon ma'aikaci ko kuma jami'in gwamnati da nan ofishin jakadanci na Amurka sai Dr. Safiya Ameluhu da Ambassador Professor A.Y. Shehu sai Ambassador Hassan Muhammad Hassan da Alhaji Ado Azad sai magaji Shehu Shanono da Bilyaminu Rabi'u Kuringafa sai Ayuba Shama Inji da Malam Gana Sani da Aisha Mustafa Amin da Hajiya Zainab Budunu Bauchi sai Usman Dalladi Burga da Kabir Alikobi sai Binta Akibu Idris da Barista Ali Mahmud da Barista Sa'idu Usman Bugaje sai Dr. Mairo Mandara da Barista Aminu Gamawa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Shehu Abdullahi Jagebe Turakin Jagebe sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da sallah daga Ibrahim Mamman Radda Katsina zuwa ga shugaban shige da fici ta Najeriya Kemi Nana Nandap da kontrolan kan iyakan Jibiya CIS Haruna Suleiman Zakirai da Alhaji Umaru Abubakar Jos da dukkan kandan shi da ƴaƴaye sai kuma yana sake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga gwamnatin jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda da kuma Hajiya Bilkisu da fatar an tashi lafiya.
To bari mika gaisuwar abari huce wato da kuma ta barka da sallah zuwa ga Alhaji Baban Shaibu wanda Allah ya ma matarsa rasuwa a makon da ya gabata wanda yake zaune a birnin New York da kuma kaninsa Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a birnin Kumasi da Alhaji Baban Karami Abbas da Malalawan Abbas sai kuma Alhaji Rufai Abbas Salama sarkin Gwanjawa na Kumasi da kuma Alhaji Sa'idu Chairman da Alhaji Isa Abbas da Haji Sakinatu Tsoho Salga sai kuma Hajiya Habiba Tsoho Salga da Alhaji Hamidu Sabon Gida da Alhaji Mustafa na Sabon Gida da Alhaji Aminu Tsoho Salga da Alhaji Aminu Boya sai kuma Sarkin Runabout na birnin Kumasi kenan wato Airport Runabout Kumasi gaba ɗaya shike mallaka wurin eh barai kwa wato tarihi ya tabbatar ba a taba yi ba
a'a
sai shi ne aka fara shi yasa Sarkin Runabout ne na farko
shike na to masha Allah
Alhaji Muhammad Tofik sannan kuma ba za mu manta da Hajiya Sa'adatu mai furan aljanna a birnin New York ba
ana ma magana sai mun zo yawon sallah
kwarai kuwa za mu je barka da sallah to da fatan suna lafiya
to bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kaza sallah zuwa ga Alhaji Isa Muhammadu Dauda da Hajiya Safiya Aminu da dukkan ma'aikatan dialysis center teaching hospital asibitin koyarwa na Bauchi da Hajiya Hawwa'u Haruna a Kano sai Hajiya Maimuna Ismail a Kano da Hajiya Husaina sai Hajiya Binta Lawal da Kabomo 84 da wa'annan Hajiya din dukkan su a Kano suke sai Kabomo 84 da ɗaliban makarantar rukuni na 27 na makarantar koyar da aikin unguwar Zuma a Bauchi da Alhaji Abdullahi Babayo Jalam sai Haruna Abdullahi da matarsa Sa'ade tare da 'yan uwansu duka a Alhajere Allah ya sa haka sunan da yake sai Malam Garba direban Specialist School Management Board Bauchi da Hajiya Fatima Sama'ila Duguri a Alkaleri sai Umin Nafisa Umar Umin Murja, Abdullahi Duguri, Mamar Aminu, Adama Abubakar, Aishatu dan Asibe Masuri, Allah ya saka sunan yake da Alhaji Baba Sarkin Bara, ma'aikatan alkaleri da gaisuwar sada zumunci ga ma'aikatan babban asibitin gwamnati da ke alkaleri da na babban asibiti kwalalu na Bauchi da masu aiki a asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa da fatar za a yi sallah lafiya gaisuwa fata alheri daga Jummai Linda da aka fi sani da Mama Comfort da fata an yi sallah lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da tabarkar sallah zuwa ga Tela Manu Kafinera Yawo Kwatum da kuma Adamu mai wankin hula Badigo da Alhaji da Ahmadu Afansi Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin garin Sangaru da mai unguwa Sali mai kifi Tarmasuwa da Alhaji Bura Dada Fortescom da Alhaji Sani Tela mai Tireda Tarmasuwa da Adda Maimai da Bati a garin Taranka da Muhammad Lura Arke Jigawa da Malam Malam mai zanen hula da Yusuf mai leda Bololo da Babayu Sabon Sabon Layi Tarmasuwa da Hajiya Amina ta Alhaji Sule Nayashi Bajuga da Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi wa Tarmasuwa da Aunty Grace Alheri da Aliko Auta Kafinta Yelwa da shugaban masu mata ɗaya ɗaya na VOA Kai me yake ji ko baba ya ko makeri da Murtala Faruk
a'a lalleka
to
mun gode kwarai da gaske
da dukkan masu sauraron VOA Hausa sako daga Garba Shushaina garin Kwano da Baffa na Habiba Sabon Gari Tilden Fulani.
To madalla kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa daga isuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Aisha matar Usaini dan Gote Karasuwa jihar Yobe da ke son a mika mata gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Sadiya Muhammad Salisu Kauran na Moda da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Maimuna Aliko Auta Kafinta da Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Yana matar Garba Sabiyalu Gashuwa da jagoran wannan shiri wato mu ake gaidawa Aunty Grace da sunan ku a ciki amma ba gaida ku tunda dai gaisuwar ta mata ce na cire ku da ban gaida ka ba da Murtala ban gaida ku ba ban gaida baba ba da Murtala da suke cikin wannan dan gaisuwar ta mata ce da kuma to bari in ce da matar Murtala Faruk Sanginna da matar Baba Yakubu Makeri da Hannatu Usman Kasim Kiringim da Aisha Baffa Haruna Bajuga da Amina Adam A Adam Gashuwa da Hajara Denu matar Umar Maya Karasuwa tace da miji eto da mijinta abun kaundanta wato Usaini Dangote Karasuwa kai ma karama ba ku mai zuwa kai ma kai irin haka
gaskiya
da yarta Aisha Humaira Usaini Dangote da ma dukan al'umma garin Karasuwa da fatar za a sallah lafiya. Sallah ana dab da sallah ne labarin da zan baka ba mai tsawo bane
to gaskiya
wai
wai wani buzu ne baban ya shiga gari
buzu a bisa rako
yawa ya shiga gari sai ishe ana yin ana ginin katanga kuma ka san ginin katanga a gida ana yin bulo din nan za a ci tura sai a rika jefa shi mai ginin yana can sama ana jefa mishi yana karba to sai wannan buzun yazo ya samu gashi mai ginin shi guda ɗaya ne kana waɗanda suke kasa suna tura
kasa
bulo din su uku su jefa ya karbe gwanin magiri ne sosai to shi buzu da ya so ya kallo yana ta ganin waɗannan suna jefawa yana karbewa zai na karbewa to shi ta yake so ake a jeho wancan mai gina akan suna ta kokarin jefa shi dai sun kasa samun shi yana jefa suna shi kenan sai jijjuya sai ya ga wani katin dutse sai ya yi baya ya jefe mai gini ya fado shi kenan ya ce habawa ya ce dukkan su nan su uku a suna ta abu daya tunda ya tsaya na yake ta kallo suna ta abun nan ba wanda ya iya saiti lafin jewo mai wani ba ya ce ar duku ne juwa-juwa ya jefa dutse da karfin shi ya turo mai ginin bulo
wato wannan labari ya bar da tuta da wani labari ne shi wannan irin babban motar nan ne ya zo ya shige wuri hanya ya ɗan yi ƙarami amma yana so ya koma ba ya samu ya juya akwai babban kwata ne a gurin so ya rasa yadda zai to kin san duniyar nan ta Allah ta yanzu mahaukata sun yawa amma ba a gajewa saboda tsira mai kyau
shike
malam da Allah duba mun yanzu koma bayan da ta mun fita sai na ta zo kuma wannan yana ta zuwa da ya shiga kwata ke ce to ya yi
Shi ke nan.
Sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.